ki sarki to saboda haka nan abin da ya kamata yanzu sai mu dan ji don malamai tun daga shi Ibn Kathir da shi Imam Suyuti sun kawo hadisi masu magana game da watan fadalan yin salati din a cikin tafsirai nasu din sun kawo saboda haka akwai buƙatar mu karanta su domin ƙara zaburawa ga waɗanda suke da himma da kokari wajen yawan yin salati din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ji cewa lalle haka malaman tafsiri suka tabbatar a karkashin wannan aya din na farko an rawaito hadisi daga sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara yace duk wanda yayi mani salati daya yace to Allah zai mishi salati guda 10 kuma malamai suka ce kaga wato ubangiji madaukin sarki ko duk ibada da aka yi mafi yawanci sai ka ji yace in kai zai baka lada kaza amma shi salati ba ce ga ladar da za a baka ba sai an ce kai ma salatin da Allah zai yi maka kuma malamai suna cewa ko kaga shi salatin da guda 10 da Allah ya ce zai yi ma kai in kai ma manzo Allah sallama guda sai suka ce to kuma cikin salatin nan na Allah in za a dauko guda ma daga ciki ba za a iya gane iya kalla da shi ba ai saboda ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin duk abin da yake na Allah ne shi wannan abun ba ya da iyaka to tunda salatin nan na Allah ne ko bai da iyaka a shikenan in kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ladaka kenan ba za a san iyaka ta biki a karkashin wannan hadisi saboda haka Imam Muslim ya rubuce shi da kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Imam Al-Bukhari a cikin littafi na Al-Adab Al-Mufrad san daga Abu Hurairah ya rubuce shi Imam Al-Bukhari sannan Imam Al-Qadhi shi ma a cikin shi fa ya kawo shi Ibn Kathir shi ma cikin tafsirin shi ma ya kawo shi Imam Suyuti shi ma a cikin Ad-Durrul Mansur shi ma ya kawo shi da kuma yazo da shi Imam Suyuti yace kuma akhrajahu Ahmad wa Ibn Hibban yace da Imam Ahmad da Ibn Hibban kuma duka sun rubuto shi wannan hadisi din wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk wanda mai salati dai Allah zai mashi guda 10 hadisi na biyu an rubuta daga Abi Talha Al-Ansari radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari da safi ko da yawaye gari sai manzo Allah tashi yana cikin fara'a kowa aka ga huska tayar da tana haske sosai da gaske sai sahabbai sun kace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yau ka waye gari kana cikin hasken huska yau da fara'a sosai da gaske ya an kai halal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ajal atani atin min rabbi azza wa jalla faqala man salla alayka min ummatika salatan kataba Allahu lahu biha ashr hasanatin wa maha anhu ashr sayiatin wa rafa'a lahu ashr darajatin wa radda alayhi mithlaha sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa ai abin da ya sani tashi ina farin ciki wato wani mai zuwa ya zo ma'ana wani mala'ika kenan ya zo daga wajen Allah madauki sarki yace mani duk wanda ya man salati daga cikin al'ummata to lalle Allah madauki sarki zai rubuta masa kikkiawa lada 10 za a shafi masa mummuna aiki guda 10 sannan za a daga jira shi kuma guda 10 sannan kuma Allah zai maimai da salatin da shi ma wadai saboda haka shi yasa manzo Allah tashi yana murna yana jin dadi saboda ya an ce duk wanda ya mai salati ga abin da za a yi shi wannan Imam Ahmad ya rubuce shi sannan Ibn Kathir ya kawo shi tafsirin shi ma yace kuma isnaduhu jayyidun yace isnadin shi kuma kyakkyawa ne wannan hadisin shi Ibn Kathir din haka ne Imam Suyuti shi ma nashi tafsirin shi ma na Ad-Durrul Mansur shi ma ya kawo shi yace kuma akhrajahu Ibn Abi Shayba yace Ibn Abi Shayba ya rubuce shi malamin Bukhari kenan wa Ahmad yace kuma Imam Ahmad ya rubuce shi wa Abd ibn Humayd yace kuma Abd ibn Humayd shi ma ya rubuta wa Tirmidhi da Tirmidhi yace sun rubuto wannan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan din sannan hadisi da uku an rubuta daga sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan sallallahu alaihi ashara salawatin wa hadda anhu ashara khati'atin wa rafa'a lahu ashara darajatin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mani salati daya to Allah zai mashi salati guda 10 sannan wa hadda anhu ashara khati'atin kuma Allah zai karkare mashi kurakuran shi guda 10 wadanda ya aikata wa rafa'a lahu ashara darajatin kuma za a daga darajar shi guda 10 har yanzu wannan Imam An-Nasa'i ya rubuce shi da Imam Al-Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad sannan Ibn Kathir shi ma kawo shi a tafsirin nashi Imam Suyuti shi ma kawo shi a nashi tafsirin shi ma kuma shi Suyuti ne yace kuma akhrajahu Ibn Abi Shayba har yanzu Ibn Abi Shayba ya rubuce shi ma wa Ahmad da Imam Ahmad sannan Imam Al-Qadhi shi ma a cikin shifa shi ma ya kawo wannan hadisi din sannan hadisi na hudu an rubuta daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alayya salatan yace mutanen da sun kai dacewa da ceto rana alkiyama waɗanda sun kai kowa yawan gima da salati sune kai kowa dacewa da cancanta da cece su rana alkiyama wasu malamai kuma sun kace a ba ceto aka nufi ba awlan nasi bi mutanen da sun kai dace da ni ma'ana ni nasu da su ma nauri inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda sun kai kowa yawan gima da salati saboda haka shi wacce ta kuma gama anatahi a ce annabi naka ne kai ma shi ma naka ne shi ma nashi ne to yace wannan ma anatahi ba da ma'ana mai kyau saboda haka kaga kenan kuma ko wace an ka dauka dai kaga dai mai girma ce annabi sai shi mutum ba dai shi ma daraja shi mai girma kuma annabi zama naka kai ma ka zama nashi shi ma girma ne daraja to shi ne manzo Allah ce auran nasi biyo mal kiyamati aktharuhum alayya salatan wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaice shi kuma tirmidhi din ya ce hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa sannan ibnu kasir shi ma an bashi tafsirin nashi da imamu suyuti shi ma an bashi tafsirin kuma imamu suyuti ya ce kuma har yanzu shi ma akrajahu ahmad wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn hibban yace ahma ya hisar da hadisin da imamu tirmidhi kuma yace tirmidhi din kuma ya kyauta hadisin wa ibn hibban haka ne shi ma ibn hibban ya rawaice hadisin kuma sannan imamu al-qadi shi ma cikin shifa shi ma ya kawo shi wannan hadisi din na cewa auran nasu biyu na kiyamati aktharuhum alayya salatan kaga kenan wanda yafi kowa yawan yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kaga shi yana daga cikin masu daraja waɗanda a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi to baya da wasu irin su masu yawan yin salati din sannan hadisi na biyar kuma ai yanzu an ruwaita shi ma daga sayyidina Amir bin Rabi'ata shi kuma yana bada labari daga baban shi yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baban shi kenan yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla alayya salatan lam tazalil mala'ikatu tusalli alayhi ma salla alayya fal yuqilla al-abd min zalika aw liyukthir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya mana salati daya to mala'iku ba za su gushe ba shi kuma suna nan suna ta mai salati shi wannan mutum ne din matukar yana nan shi ne ma salla alayya matukar yana nan yana sai man salatin nan shi ko mala'iku suna nan suna ta mai salati shi ma yace saboda haka ga shawara fal yuqilla al-abd min zalika aw liyukthir ko mutum yayi da yawa ko ya kadan da su yaji da ba zai samu saboda haka in ka yi da yawa mala'iku suna nan suna ta mai maka in kuma watan kai kadan kuma mala'iku har yanzu watan za su yi mabakin abin da kai ne saboda haka wannan haka ibnu majah ya rawaice shi a cikin sunan din shi sannan da imamu ahmad a cikin al-muzrid din shi haka ne imamu al-qadi ya shi ma a cikin shifa ya kawo shi shi ba abinda kasir ya kai amma shi wannan hadisi din sannan na hadisi na shidda an rawaita daga abu hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu alayya fa innaha zakatun lakum ku zanki mani salati domin salatin ku gare ku tsalkaka ne daga gare ku duk abinda zunuban ku duk Allah zai tsalkake ku in kuna yi mani salati inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka imamu ahmad ya rawaita da imamu al-bazzaru sannan ibnu kasir shi ma anasu tafsir duk da karkashin wannan aya fa ne shi sai naga ya kamata lalle bai kamata a ce a wuce su ba ta da an yebo ba an zo an dan ji kadan daga don kadan ne an kai yebo misali an fahimta saboda haka kaga kenan in mutum da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati duk zunubai ne yana tsarkake yana samu tsarki a wajen Allah madaukakin sarki kaga kuma gashi gashi mutum zai kara kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk sanda kai salatin nan sai an faɗa manzo Allah cewa gashi fa kai ne wani dan dan wani kai ba annabi salati sai an sanar shi ya san da kai fa ka ka zama kusa ga annabi kenan bayan kuma ga kuma irin abin da zake ta samu kuma a wajen Allah madaukakin sarki saboda ka babban masoyi ne salati tunda kaga shi fa Allah yana yi ko kuma gashi kai ma ka to ka zanna kana sai Allahumma salli ala sayyidina ma kana mai salati kuma kaga ko baka ci ba da ma ya bi ya kai din to balle ka ci aiki nan kuma ko ka tana kana turku kaga ko shi manzo Allah yanda yake da girma da daraja a wajen Allah to shi ubangiji in kan ma manzo shi salati to ba ya da ka baka shi ba saboda haka hadisi na bakwai an ruwaita daga Abdulrahman ibn Auf shi ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna jibril atani fa basharani anna Allah azza wa jalla yaqulu laka man salla alayka sallaitu alayhi wa man sallama alayka sallamtu alayhi fa sajadtu lillahi azza wa jalla shukran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika Jibril ya zo wurina sai yan mana albishir ya ce Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda yayi salati guda gare ka Allah ya ce to ni shi ma Allah zai mai salati shi wannan mutumin ya ce wa man sallama alayka duk wanda yayi sallama gare ka ya kai manzo Allah sallama sallamtu alayhi Allah ya ce ni ma zan mai sallama shi ya ce to sai manzo Allah ya ce to shine fa sajadtu lillahi azza wa jalla sai ne fadinin ma Allah sujada shukran saboda godiya ga Allah akan haka sai manzo Allah ya sujada kaga shi ba karamin abun bai yana faranta manzo Allah rai yawan yin salati gare shi wannan imamu ahmad ya rawaice shi da imamu al-hakim a cikin al-mustadrak ku dashi sannan imamu al-qadi ila a cikin shifa sannan da ibnu kasir a cikin tafsirin shi sannan a sai na takwas an rawaito daga anas ibn malik shi ma radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna aqrabakum minni yawmal qiyamati fi kulli mawdin akatharukum alayya salatan fid dunya man salla alayya yawmal jumu'ati wa laylatal jumu'ati مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا من ذلك السلام يقول إن أقربكم مني يوم القيامة هذا حرف التأكيد يقول للي وان دي في قوة قصة غريني دي قتكين قرانا القيامة ويقولين زمان تيني في موتيني ويقولين زمان وان دي قوة زمان قصة غريني يجي من ذلك السلام يقول تو أكثركم عليه صلاة وان دي قوة يوم يمان صلاة تشكينكم شيء قوة زمان قصة غريني يجي من ذلك السلام صلى الله عليه وسلم sai yake cewa kuma man salla alayya yawmal juma'ati wa laylatil juma'ati duk wanda yamman salati daren juma'a ko kuma da yanin juma'a din yamman salati guda 100 sai ce to wannan mutumin qadallahu lahu bi atahajatin Allah zai biya mai da bukatu ne guda 100 70 min hawaijil akhirati guda 70 na lahira ne bukatu ne na lahira za a biya mai yace kuma wa 30 min hawaijil dunya 30 su annabi duniyar su kuma saboda haka manzo sallama ya tabbatar wanda imamu su zai kawo shi a cikin addurul mansur nashi yace kuma harajul bayhaqi imamul bayhaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul imani da ibnu asakira da ibnul munzir a cikin tarihin shi yace kuma sannan bayan wannan kuma imamu su kuma ya saki kawo shi a can littafin shi na alhawi lil fatawa ya saki kawo shi sannan sai kaga kenan sai hadisi wanda yake kowa kusa da manzala kenan wanda yake kowa yawan yin salati ga manzala ka kusan ko duk inda annabi yake ya can ko me yake rika haka ko wuce annabi inda zai shige yana shige ta zama aljanna kenan sallallahu alaihi wasallam to sai hadisi na 9 daga Anasul Malik radiyallahu anhu yace manzala sallama yana cewa inna anjakum yawmal qiyamati min ahwaliha wa mawatinha akasarukum alayya fi dar dunya salatan yace wanda yafi kowa zama yahi kowa tsira daga wahalhalu da tsoraci na sashi alkiyama to wanda yahi kowa tsere mu wannan din yace to akasarukum alayya fi dar dunya salatan wanda yahi kowa yawan yin salati duniya to yace lahira shi zai yahi kowa tsere mu duk wannan wahalar da akai lahira ba zai shata ba to shine sai yayi wannan shi Imam Al-Qadi ya kawo shi bakin nan wurin kurun amma can akwai ci gaba wanda yake cewa innahu qad kana fi llahi wa malaikatihi kifayatun yace ai salatin Allah da mala'iku ma sun isa ai ko ba ko ba kuyi ba amma walakin khassal mu'minin bi zalika du yusibuhum alayhi sai Allah ya kebe mu'minin yace su ma su tausu ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi yace Allah ya kebe su mu'minin domin ya ba su sakamako mai girma ciki shi yasa yake kira su ma su su amma inda baraka ne mana Allah da mala'iku sun ishe shi haka Imam Suyuti ya kawo shi a cikin tafsirin nashi yace kuma akhrajahu al-Asbahani Imam al-Asbahani ya roce shi a cikin at-targhib wa tarhib da Imam ad-Dailami yace da sun roce shi sannan sai hadisi na 10 wanda Imam Al-Qadi yal a cikin shi fa yake cewa fi ba'd al-athar yazo a cikin sashin wadansu athar yace manzo sallama yana cewa layali danna alayya aqwamun ma a'rifuhum illa likasrati salatihim alayya yace ran tashi al-qiyama wasu mutane za su zo wurin shan wurin tafki na al-kausara manzo Allah ce ni ban ma san wadannan mutane ba saboda in bacin yawan salatin da aka gare su yawan salatin sai sani san su amma ba mai zamani ne su ba amma yawan salati gare ni shi yasa sai na san su haka Imam Al-Qadi ya kawo shi a cikin ashifa sannan na 11 daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sai na Abu Bakar Siddiq yake cewa as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama am haqqu lil khata'a min al-ma'i al-baridi was-salamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama afdalu min itikaf riqabi yace watan yin salati ga manzo Allah sai na Abu Bakar Siddiq yace yin manzo Allah salati am haqqu lil khata'a min al-ma'i al-baridi yace to yahi yana share kurakuran mutum laifuka ne zulubai ne tsakanin shi da Allah to yawan salati ga annabi gaba da yana share su he da warkar san ruwa masu sanyi suna kashi kisa to haka nan salati yake wata share duk laifukan ka gaba daya yace wa salamu ala nabi kuma sallama ga manzo Allah assalatu wa salamu alayka din shi ma yawan sallama ga manzo Allah yace shi ma afdalu min cikin riqabi ya haka take ka dauka ka sai bayi kana dauka saboda Allah haka sayyidina Abu Bakar Siddiq ya fada wanda ashi Imam Suyuti ya kawo shi a cikin Addurul Mansur din sannan yace kuma akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi ya fitar da shi a cikin tarihin sa da Imam al-Asbahani sannan Imam al-Qadi ya kawo shi na shifa amma shi na shi lafazin am haqqu lidh-dhunubi ka gane marakin am haqqu lil-khata'a min al-ma'i al-barid shi sai kawo shi da lafazin am haqqu lidh-dhunubi min al-ma'i al-barid sannan na 12 an goyata daga Hassan bin Ali bin Abi Talib sayyidina Hassan dan sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ma yace shi kuma daga baban shi ya samu sayyidina Ali kina yake cewa manzo Allah sallama yace sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni wai kaka aka koyin zakai salati sai ka sai madina inda manzo Allah ta sai manzo Allah ya ce a duk inda kake yin salatin can wurin fa inna salatakum salatin naka yana kai mani saboda haka duk garin da kake komi nisan madina da ina duk inda kake to kai mani salati inji manzo Allah sallama ya ce salatin yana isa gare ni saboda haka kaga kenan abu mai sauki kenan ka zanna cikin ɗakin ka ta salati manzo Allah yana sani kuma yana shi yana sani din ana faɗa masa kai ne wani kai mai salati din kuma ya sani din wannan Imam Tabarani a cikin Mujamul Kabir ya ruwaye shi sannan Imam Al-Qadi ya cikin shifa ya kawo shi ma Ibnu Katsir a tafsirin nashi shi ma watan ya kawo shi wannan salati wannan din to a takaice dai misali mun kabi an ka ce a ta maganganun hadisan da suka ta magana fadlan salati to yawa gare su amma kamar da nace ba ko zai da mu dan tsakuro da cikin abinda shi Ibn Kathir ya kawo da shi Imam Suyuti a tafsirin nasu din saboda haka kuma ina son dawo kuka samu ji fadalar salatin mu ji kuma menene to wanda bai ma salat annabi salatin shi ko ni matsayi ne ko mi hukuncin salatin shi kai ne da kuma irin sigogin salatin din tunda ayi duk ya kamata a ce an same su to saboda haka saboda lokaci bari mu tsallake wannan sai mu ci gaba hukuncin shi salati din ga manzon sallama to malamai su yi magana ni a hukuncin shi salati aka ce to kaga dai na umarni Allah baya ci ayi sai an ka ce to wanda Imam Ahmad Sawi a nashi ainihin hashiya shi ga tafsir Jalalaini yayi wannan magana duk da yake Imam Al-Qadhi yar shi ma cikin ashifa yayi magana da sauran malaman tafsir su yi magana din amma zan yi amfani da shi Imam Ahmad Sawi din ciki abin da ya kawo sai ya ce to malamai sun yi ittifaki gaba daya bisa ga cewa yin salati ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama wajibi ne dole ayi wajibi ne saboda haka dole sai an yi shi to sai ya ce to iya ka dai inda aka samu sabani wajen ayyana wajibin shin so guda ne in kai ya isa ko ko dai ya abun yake to shine yace wani Imam Maliku ga rayuwar mutum yace to wajibi ne mutum ya ma annabi salati ko raso guda ne dole rayuwa ce shine wajibi wato sai zama kenan kamar kaga aikin haji ko kaga in ka zo aikin haji so guda to ka dauki farilla shikenan to shi ma aka salati din dole ne wajibi ne ga rayuwar mutum ya tabbatar da ya ma annabi salati wurin Imam Maliku kenan sannan yace wurin Imam Shafi'i shi Imam Shafi'i shi kuma cewa yayi duk sallah kowace sallah gaba dai ita farilla ne sai Annabi salati ciki ta saboda ka shi wuri ne in kai sallah ma kai salati ga Annabi sallaka bata yi ba Imam Shafi'i saboda haka shi abin da ya tafi akai ce sannan wurin waɗansu malaman kuma waɗanda ba Imam Shafi'i da Imam Maliku ba su kuma sai sun ka ce a'a duk wurin da zaka zannawa dai wurin ka dan zanna nan kai wani abu ko wata majalisa ko wani abu to wannan zaman da zaka yi wannan majalisa dole ka ne kamin ka tashi ka tabbatar da kawo Annabi salati haka suka ce shi kuma wato duk kowane mai zamani ake nufi dole kai Annabi salati wasu kuma sun ka ce a'a salati dai ga Annabi ya wajaba duk sanda ka ji an faɗi sunan manzo Allah sallama dole ne ka mai salati haka sun ka tafi aka haka to saboda haka wasu sun ka ce kai kai shi dai ya zama dole wajibi dai a tawa Annabi salati ko shi dole a yawa ce Annabi salati dai dole wannan kaga a takaice shine ma dai maganar malamai da suka ce karshe shi kuma sai ya faɗi nashi ma'ana yace kai bisa ga jumla gaba ɗaya dai yace wa bil jumlati فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امرها عظيم وفضلها جسيم وهي من افضل الطاعات واجل القربات يتي ايكو لالله gaskiya a dunkule dai yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne girma gare shi kuma fadala ce tana da girma kware da gaskiya tana da kabri sosai yace kuma yana daga cikin mafifitan duk wadansu ayyuka na biyayya ga Allah wanda zasu kai kusa ga Allah ce to salati yana daga cikin shi ne babba wannan haka shi Imam Ahmad Sawi ya kawo ciki to kuma in ka diba can shi Imam Al-Qadhi yana cikin ashifa ya tsawaita magana game da menene hukuncin shi salati din to shi yasa wato an ji wannan kenan to sai kuma menene zargin wanda bai salati shi kuma duk ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya zargi wanda ba su yin mashi salati din hadisi na farko an rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci man nasiya salata alayya akhta tariqal jannati yace duk wanda ya bayyi mani salati bai man salati yace wannan mutum ya kuskura hanyar da aka bi a shiga aljanna to kaga akwai hadari kenan ko kaga ba wai a ce za ka ji lahira bane kaga ko dai nan duniya ne mutum yana cikin halin tiya bisa bako ya bace hanya dai mata kama shi kaga akwai matsala ko to balle a ce hanya aljanna ce mutum ya kuskure kaga a ce rashin yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin matsala bace shi ma shine yace man nasiya salata alayya akhta tariqal jannati wata ruwaya kuma cewa yayi man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannati duk wanda ya ban mana salati ya mance hanyar shiga aljanna shi ko saboda haka ya bayyana hanyar ya ba hanyar da aka bi a shiga aljanna wannan ibnu majah ya roce shi a cikin sunan din shi da imamu tabarani a mujamul kabir nashi sannan ibnu kasir ya ambace shi a tafsiri ne da imamu suyudi a nashi tafsiri na abdurrul mansur shi ma sannan yace kuma shi imamu suyudi ne a karajahu ibnu majah ya roce shi daga abdullahi ibn abbas wal bayhaqi fi shu'abi haka ne yace imamu bayhaqi ya roce shi a cikin shu'abil imani nashi daga abu hurairah shi kuma sannan imamu al-qadhi yar shi ma ya kawo shi a cikin ashifa an ji wannan kenan nabi daga Abu Huraira hayyan sallallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ragima an fura julul zikirtu indahu falam yusalli alayya yace hancin mutun ya turmu zuma'ana kamar kace an wulakanta mutun an kaskanta shi misali wanda duk yaji an faɗi suna da bai man salati bai ji manzo Allah yace wannan mutun an turmu ga hanci ma'ana ai ka san ana bada wannan ma'ana ce saboda ka san duk inda an kace hancin mutun ya kai ya taba kasa to ya kai kaskanci kenan ko saboda haka to shine sai aka yi amfani da wannan kalma din saboda haka yace duk wanda yaji an faɗi suna na bai man salati ba wannan mutum an turmuza hancin shi wannan Imam Tirmidhi ya roce shi da Imam Al-Qadhi ya rike a cikin shifa da Ibn Kathir a cikin tafsirin nashi da shi ma Imam Suyuti ya kawo mai kama da shi a cikin nashi tafsirin shi ma daga sayyidina Arsu bin Malik sannan yace kuma akhrajahu al-Baihaqi fi Shu'ab Imam al-Baihaqi ya rusu shi a littafi ne na Shu'ab al-Iman hadisi na uku an rawaito daga sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya in ana da tatacin maroci na gaskiya yace wanda yaji an faɗi sunan na amma bai man salati ba manzo Allah yace wannan shine tatacin cikakken maroci na gaskiya a wannan Imam Ahmad ya rubuce shi da Tirmidhi Ibn Kathir shi ma a nasu tafsirin an bashi shi da Imam Suyuti shi ma a cikin tafsirin Abdul Mas'ud din da kuma Imam Al-Qadi yal a cikin Ashifa kaga kenan ashe mutum yaji an faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai salati ba to wannan shine tatacin maroci shi yasa kaji malamai suka ce ko cikin sallah ne kaji an faɗi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kamar salati ko kana zane ne ko kana tsaye kuma sallar ka tayi ba kar matsala wannan kenan sannan hadisi na hudu an rawaito daga sayyidina Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam raqal minbara yace manzo Allah ya hawa bisa ga minbari falan ma raqal darajatul ula ka san minbari haka yake mataka mataka ko to dai hawa wannan mataka ta farko kana sai an kaji manzo Allah ya ce amin summa raqal thaniyata sannan sai ya hawa mataka ta biyu shi ma sai ya ce amin ثم رقف ثالثة سنن سيها ومتاكا تأكو إتما فقال آمين سيتي آمين تشيني سيسا حبي باين أني هكا تسلم كتي يا من زالة سلامة من جيكا كانا تيوا آمين آمين هسو أكو مي أنكي هلا سيتي رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل يتي لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل يتي سدنا هوا أن متاكا تفرقو ملايكا جبريل يازو إندنكي سيتي من الشكية عبد أدرك رمضان فانصالخ منه ولم يغفر له yace mutum ya zama marar arziki ya zama matsiyaci wannan mutumin duk wanda watan ramadana ya fita amma bai yi aikin kokari na kirki ko kadan kadan ba wanda har ramadana ya fita wannan mutumin wai ba gafarta mashi ba to wannan mutumin marar arziki ne ma'ana don hadisin ya zo da lafazar da yawa wannan sai yace wannan mutumin in ya shiga wuta Allah ya kara nisan tashi da rahama shine annabi ya ce amin amin ta ayatul koki nan yace na biyu kuma sai na hawo mataka ta biyu kuma sai daya ce shi kuma shaqiya abdun adaraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljannata yace ya zama matsiyaci mara arziki wanda wato yin riski iyaye ne gashi tare da suwa amma kuma bai masu biyayyar da za su shiga zai shiga aljanna sanadiyar su ba to wannan shi ma in ya tai ya shiga wuta Allah ya kara nisan tashi daga rahama Allah shine manzo Allah ce amin sai yace na uku kuma abinda sai na ce amin yace wato cewa ya shaqiya abdul zukirta indahu walam yusalli alayka yace wato mutumin duk da anka ambaci sunanka inda yake kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai maka salati ba wannan mutum shine matsiyaci shi mara arziki in ya shiga wuta shi ma Allah ya kare shi da cikin rahama shine annabi ya ce amin kaga kenan jin sunan manzo Allah ya kare salati ashe ba karamin matsala bace saboda haka wannan haka Imam al-Bukhari a cikin littafi ne na al-Adabul Mufrad ya ruwaita kuma lafazin nashi ne shi Imam al-Bukhari sannan ya ruwaito shi kuma har yanzu daga Abu Huraira kuma sannan kuma Imam al-Bazzar shi ma ya ruwaita shi daga Ammar bin Yasir al-Qadi yana a cikin ashifa shi ma ya kawo shi Imam Suyuti shi ma a tafsirin nashi ma na Az-Zurrul Mansur shi ma ya kawo shi sannan sai na biyar abdoita daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yana cewa la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama illa kana alaihim hasratan wa in dakhalul jannata lima yaruna min ath-thawab yace la yajlisu qaumun majlisan mutane ba za su zauna wani wurin wani watan wani wurin zama ba wanda yake kuma shi wannan wurin la yusalluna fi kuma wai hasun ka tashi la yusalluna annabi ba su ma annabi salati ba wai kun ka zanna ga wuri kun kai hira kun ga ko biyu kun ta cingote ku ba a yi ma annabi salati ba to annabi yace duk mutane da sun kai haka ne illa kana alaihim hasratan sai sun yi nadama ran ta shakiya ba wa in dakhalul jannata ce ko da ko an sa su aljanna sai sun yi nadama lima ya rawo mina sabai saboda abin da za su ganin ladar da inda sun yi da an ba su ita sai sun yi nadama haka nan din wannan haka Imam Suyuti ya kawo shi a cikin tafsirin nashi na Abdul Mansur sannan yace kuma kharijahun nasai Imam Nasai ya fitar da shiya ibn Abi Asim da ibn Abi Asim da Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman haka ne Imam al-Qadi yana cikin ashifa haka shi ma Ibn Kathir a tafsirin nashi ma ya kawo shi amma shi lafazin na Ibn Kathir abin da yace ma min qaumin yaquduna malmakin ma min qaumin malmakin shi da yace la yajlisu qaumun majlisan shi kuma abin da yace ma min qaumin yaquduna thumma yaqumuna wa la yusalluna ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim yawm al-qiyamati hasaratan wa in dakhalul jannata lima yaruna min as-sawab duk dai ma'anar su guda ne wannan shine lafazin da shi Ibn Kathir din ya kawo saboda haka haka kenan ashe yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato in mutum ba yayi ne kaga ba karama hasara yake cikin sa ba kuma an ji shi kuma wanda ya kai shi ko ba kalamar daraja da kuma kusanci ake samu shi sakan ji malamai suka ce shi salati ko da ba ka da wani shehin da zai ja ka kai ka kama salati ita yi kawai shi kada ya kasa zai kai ka Allah madaukake sarki saboda da kai dai shi Allah kama maso yi ne shi ko tun da kama maso yi ne ba ya raka baka kuma da kai sai a faɗa manzo Allah sallama kai ne kuma kaga shi ma ya san da kai to da zaran Allah da annabi sun ka san da kai da an gama komai shikenan so saboda haka to shi yasa suka ce ba haka watan salati shine mafi girma shi yasa ka ji mun kanta hadisin jiya na Ubay ibn Ka'ab yace manzo Allah sallama to wai shi lokuta ne shi ya kamata yi wai ya raba su hudu ya zama kashi guda ciki salati zai tawa manzo Allah sallama sai manzo Allah ce mai eh haka ne amma kuma in ka kara da yahi yace to yanzu in raba hutu in na raba lokutan na biyu daga batsin ibadata da nake yi rabi sai in yi ma salati gare shi yace eh haka ne kuma inda ka kara kuma da yahi yace to yanzu in raba uku in na raba uku sai in ma kashi biyu ciki yace shi ma dai in ka kara zai da yahi yace to in sa gaba ɗaya duk lokutan salati kawai gare ka yace kwarai yace to in kai haka nan kam da duk abin da addamo ka gaba ɗaya da an yayi maka ita kuma da duk zunuban ka gaba ɗaya sai an gafarta maka su gaba ɗaya kaga ashe kenan wato salati ga manzo sallama girma gare shi kuma ba ka da aiki salati yayi shi yasa kaga shehu radiyallahu anhu yayi aiki bai da aiki sai salati ga manzo Allah shi yasa kaji cikin diwani ai ya kai wa maimaita alaihi salatu wallahi wa sallam shi cewa jin dadin yake yana annabi salati shi dadin salati yake je yana tayi da yawa shi yasa kaga ana cewa maimaita alaihi salatu wallahi ko alaihi salatu wallahi wa sallam saboda jin dadin salati yake shi addini shi yasa kaji yace ina maimaita wannan sallama ne wato talazzuza eh saboda jin dadi ne kai ina je ina faɗi haka ne to saboda haka kaga shi yasa kaga gaba da shi ba ɗan da ladi in ba wuri manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wajen yawan salati gare shi to shi yasa a to a takeice an ji wannan dai misali yanzu ga watan fadalar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkulewa amma takeice kuma duk daga hadisi an kwara ba mu ci malam wani yace ba gaba ɗaya duk hadisi ne suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaman kuma tusa kawo sannan kuma mun ji zargin wanda bai yi salati ga manzo Allah shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da kusanci da manzo Allah duk wanda bai ma annabi salati ba zai zama kusa ga manzo Allah ba ranar tashi alkiyama masu yawan yin salatin nan sune kusa ga manzo Allah da zaman ka zama kusa ga manzo Allah an gama komai kuma shikenan saboda haka duk inda manzo Allah yake can a can komai yake ai manzo Allah ya shiga wata mutuwa ta gaita makanta da ya shiga saboda shi rahama ne da rahama da azaba ba su haduwa wuta azaba ce annabi rahama ne to da ya shiga ciki dole sai dai abu guda saboda haka shi yasa kaga duk inda manzo Allah yake can yake don haka shi yasa kaga idan mutum ya zama yana kusa ga manzo Allah to ai an riga an gama kenan muna fata Allah ba mu ikun yin salati ga manzo Allah sallama albarkacin manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama to sai kuma a rugurguje misali saboda lokaci mu ta nan mu ci gaba da karatun mu to sigogin salatin ya aka ba annabi salati dan akwai bukata a saka nan saboda kila wani ya ce bai san wanda zai ma annabi salati din ba to saboda haka akwai sigogi na salati ga manzo Allah sallama da daman gaske da yawa kware kuma sosai sai dai mutun ya zabi wanda ya ga shi zai yi shikenan ko kuma mutun ya dauka duk kala kala din da yawa sai ya tali din shi yasa nika so sai mu karanta su dan mutun kaga sai ya rika zaba wanda ya ga yana so yayi sai yayi na farko akwai hadisin da aka rubuta an rubuta daga Ka'ab ibn al-Ujra yace watan sai sahabbai sun ka ce ya manzo Allah sallama ita dai da Allah ce amma sallama mun san wanda aka yi sallaman nan go tun da wasallimu taslima ko to yace sallaman nan mun san wanda aka yi ta to amma shi salatin fa ya kamata mu yi to shine sai manzo Allah sallama ce to abinda za a yi qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan lafazi kenan haka Imam al-Bukhari da Muslim suka kawo a cikin sahihansu duk malaman tafsiri kuma sun kawo shi har da shehu shi ma kawo shi a nashi tafsiri din sannan wata riwaya kuma ta shi duka abu ka abun ujra din yace sarda wanda ga ayat ta sauka inna Allaha wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sai yace sai mun ga ci ya manzo Allah sallama to mu dai mun san wanda aka yi sallama gare ka amma salatin ya za'i ne sai yace qulu Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majidun wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majidun dan anka kula lafazin sun dan bambanta da wancan fa yawa to shi yasa ni kawo shi din wannan ibn abi hatim a cikin tafsirin shi kawo shi da imamu tirmizi da sauran malaman tafsiri sun kawo da sauran sigogi ne na shi tafsirin ibrahimiyya din wannan shine yake ce mu tafsirin watan salatul ibrahimi wannan shine salatul ibrahim saboda haka shi ma yana daga cikin salatai waɗanda suke a aka wa manzon sallama salati da su ba to akwai kuma sigogin salatai ban da shi wanda ba su ba daga cikin sigogin waɗannan salatai akwai wanda an karuwaito daga Abdullah ibn Mas'ud sahabi manzon sallama Abdullah ibn Mas'ud kuma yana daga cikin malaman sahabbai ku abinda yake cewa idza sallaitum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ahsinu salata alaihi fa innakum la tadruna la'alla zalika yuradu alaihi yace in za kowa annabi salati yace ku yi salati mai kyau ku kyautata salatin da kyau kware ashe kaga salatin sai gogin suna da yawa kenan tunda inda ba za ka ina magana yace a kyautata kuma ko sai dai a yi salatin ibrahimi inda sai shi kadai misali a'a za a yi salatin ibrahimi salati ne na manzo sallama kuma sauran salatai ma duk zaka yi su duk salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace to a kyautata salati din yace fa innakum la tadruna la'alla zalika yuradu alaihi ai ba ku sani ba kila shi manzo Allah za a fada mai salatin nan za a gwada mai salatin ne ga gani fa kaga ku yi mai kyau ku kyautata shi kware da gaske sai ya ce wa ulu ku ce yanzu akwai salati Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakataka ala sayyidil mursalina wa imamil muttaqina wa khatimin nabiyina muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qa'idil khairi wa rasulir rahmati Allahumma qas maqaman mahmudan yagabidhu bihi al-awwaluna wal akhiruna sannaka wa Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali muhammadin kama barakata ala ibrahima innaka wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid haka shi abdullah ibn mas'ud yake yin wannan salatin an ji wanda ya faru da shi kuma ko sannan ya cika da nasi salatin ibrahim kaga kenan ashe ba laifi bane don kai wani karar salati wanda ba salatin ibrahimi ba wannan sahabbai ma sun san da haka wannan kuma ibnu majah ya rubuta shi a cikin sunan shi imamul qurtubi ya kawo shi a cikin tafsiri ne kuma ibnu kasir shi ma ya kawo shi a cikin tafsiri ne imamu suyuti shi ma nashi tafsirin na abdurrul mansur shi ma ya kawo shi kuma yace akhrajahu abdurrazzaq Imam Abdul Razzaq ya ruwaice shi wa Abdul Ibn Humayd da Abdul Ibn Humayd shi ma ya ruwaice shi wa Ibn Majah da Ibn Majah wa Ibn Mardawi da Ibn Mardawi shi ma ya ruwaice shi sannan Imam Al-Qadhi ila cikin asifa shi ma ya kawo shi sannan akwai Imam Nas akwai Nasiruddin Al-Albani a cikin littafi ne na sifatu salati nabi shi ma ya kawo wanga salati din sannan sai wani lafazi na biyu na salati siga na salati an ruwato daga sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace wata rana kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina zanau tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo inda manzo Allah fa sallama alaihi sai ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faradda annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya mai da sallama din to shine wa ajlasahu ila janbi sai manzo Allah ya zannar da wannan mutum ne nan gehe ne ko da ya zauna bayan wani shine ce falamma qaddara rajulu hajatahu lokacin da mutum ya kare abin da ya kawo shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hada sai ya tashi zai tafiya tai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ababakar hadha rajulun yurfa'u lahu kullu yawmin ka amali ahli al-ardi sai manzo Allah ya ce ma sayyidina Abubakar Siddiq kaga wannan mutumin kullun duyini aikin lada aiki ne da aka dauka ana tare da shi zuwa sama ya daga san aikin duk mutanen kasa gaba ɗaya duk irin ibadar mutanen kasa bayan wannan kasa suka yi da duniya to irin ta aka dauka irin wannan lada aka yi sama da shi nashi na ayyuka ne kullun to sai sayyidina Abubakar Siddiq ya ce walima zaka ta yaya ka samu wannan ibada ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to innahu kullama asbaha salla alayya ashar marratin kullun in ya tashi da sahi sai ya mana salati 10 ka salatul khalqi irin salatin da duk watan ajma'a duk irin adadin yawan salatin da duk halittar duniya suka gaba dai shi ya kamar da gora 10 amma wato yawan mutanen duniya gaba dai yana yi masa yana ba annabi salati adadin yawan duk mutanen duniya in ji manzo sallama shikenan sai ya ce to manzo Allah wa ma zaka to wanga salati ya yake to halin da yake maka sai ya ce abin da yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi adada man salla alaihi min khalqika wa salli ala Muhammadin nabiyyi kama amartana an nusalli alaihi yace shi salatin da yake kenan cewa kai ya Allah kai ma annabi salati duk adadin adada man salla alaihi min khalqika duk adadin yawan duk wanda yamma annabi salati duk fadin duniya ya Allah kama annabi salati adadin yawan haka nan kuma kama annabi salati ya Allah adadin kama wanda kaka sun mu mai salati kama adadin haka nan yace to haka yake haka manzo Allah ya faɗa masa sayyidina Abubakar Siddiq wanda Imam Suyuti a cikin Ad-Durrul Mansur shi ya kawo wannan hadisi sannan kuma yace akhrajahu Ad-Darqutni Darqutni ya hisar da shi ya da Ibn Najjar shi ma ya rubuce shi kaji wato ashe har gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani kalasi ga salati wanda ba salatul ibrahimi ba saboda haka wanda zai je a cikin rigima shi dole sai salati ibrahimi shi kadai in kai wani salati wanda ba shi ba ka zama dan bid'a amin ne ba haka bane ba ka dai ga yanzu gashi daga sahabbai ne aka ci samu abu wannan yanzu wannan ma gashi ma daga manzo Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam sannan na hudu an samu daga sayyidina Hasan al-Basri shi kuma abin da yake cewa watan man arada an yashriba bil ka'si la awfa min hawli al mustafa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kaso ranar tashi al kiyama ya sha ya koshi daga tabkin nan na alkausar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka shi hadda fadalar salatin nashi ka fadi kina wai in kana son ka sha daga da kohi cikakke a cika ma kohi dam a tabkin nan na alkausar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ce kai wanga salatin ga yana zai fada maka sai ce salatin shine ka ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa azharihi wa ashiyaihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'ahum ya arhamar rahimina yace in kana so ka samu wannan to kai ba annabi wanka salati kaga ba na ibrahim bane shi ma ko wannan sayyidina hasan bisri abinda yake yi kina wanda imam al-qadi yadda ya kawo shi a cikin ashifa kuma nasiruddin albani a cikin sifatu salati nabi shi ma ya kawo shi wannan din salatin nashi sayyidina hasan bisri din sannan sai nabi daga sayyidina ali bin abi talib shi kuma radiyallahu anhu abunda sayyidina ali bin abi talib nashi salati shi ma babu majalisul ilmi kenan ko kofar ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa abunda yake cewa ga nashi salati shi ma yana cewa labbaika allahumma rabbi wa sa'alaika salawatullahi albarir rahim wal malaikatil muqarrabina wan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa ma sabbaha laka min shay'in ya rabbal alamin ala muhammad ibn abdullah خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام شي كما صلاة سيدنا علي بن أبي طالب وان ديكي كينا شي ما إمام القاضي يلا أسكن أشفاء كاوشي دي ناصر دين الباني أتشكين سفر صلاة النبي شي ما شي ما كاوشي كاكا سيدنا علي بن أبي طالب غاوانا صلاة وانا شي ما كي ga manzo Allah sallama kaga in ka diba duk ba salatul ibrahimi ba nan za ka gano wato salatai suna da yawa kuma duk wanda kai salati ya tabbata malamai sun san da haka amma sai a zo ai tarihin gimin wani lokaci ga abinda ba haka yake ba tun da gashi malamai sun tabbata da abubuwan nan ai magana ta kare sannan akwai wani salati na biyu na sayyidina ali din to duk da yake dogon salati ne amma dai ba akan tashi duka din saboda kila duk wanda ya kaso shi ma can ya tayi sai ya saurare shi kaga sai ya zo na shi ma iri ne wato an ruwato shi daga Nuh bin Qaisin daga salamatul kindi yace anna aliyan radiyallahu anhu kana yuallimu an-nasa salata ala nabi sallama manzo sayyidina ali ya kasance yana koya mutane salati ga manzo Allah sallama sai yace ga salatin nan kuma allahumma dahiyal malahuwati wa bari al masmukati wa jabbaral qulubi ala fitratiha shaqiyaha wa sa'idaha ij'al sharaifa salawatika wa nawami barakatika wa fadaila alaika ala muhammadin abdika wa rasulika al fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق والمؤلن الحق بالحق والدامج لجي شاسي الأباطيل كما حملا فالتلاء بأمريكا لذاتك مستوفرا في مرضاتك وائيا لوحيك حافظا لأهدك مهديا على نفاذ أمريكا حتى أوراق بسل لكابس آلاء الله تسل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد حوضات الفتن والإسم وأنهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومدينات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في أدنك وجده مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل أدائك المجمول اللهم أعلي بنا اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزي من ابتئاسك له مقبول الشهادة ومرضى المقالة زامن لك عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم وانا شيني روغو صلاة دا سيدنا علي بن أبي طالب وان دي كي يي كما انجي شكيني حد بارا من صلاة الفاتحة شكي اللهم حد الفاتحة لما أقول لك والخاتم لما سبق والمؤذن الحق بالحق شيني ولكن الناس الحق بالحق سبنا كا سيزما كا حد شي hadda wani bangare na salatul fatih ma cikin sayyidina ali bin abi talib sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi wannan kuma imamu al-qadi iyal ya kawo shi a cikin ash-shifa ibnu kasir a cikin tafsiri kuma shi ma nashi tafsirin nashi ya kawo wanga salatin shi ma na sayyidina ali sannan kuma shi ibnu kasir ma da ya kawo cikin tafsirin nashi sai ya ce to hadha mashhurun min kalami ali radiyallahu anhu yace wannan wata shahararren magana ce an samu ta daga sayyidina ali lalle abin ce wanda yake sananna daga sayyidina ali rawan nan salati din ashe kaga inda za a yi wani salati wanda ba na ibrahim inda an bade a suka yi nayi to inda da ko da yawa kenan subhanallahi Allah ya sauke saboda haka shine yace kuma bayan wannan shi ibnu kasir bayan ya kawo wanga salati din sai yace wa qadra wal hafiz abul qasim tabarani hadha al athar yace abul qasim tabarani ya ruwaito wannan asari na sayyidina ali ibn abi talib ya ruwaito shi daga muhammad ibn ali sa'idi daga sa'id ibn mansur shi kuma daga nuh ibn qais kuma yace sake cewa shi ibn kasir yace kuma har yanzu rawayna hu min tariqi sa'id ibn mansur wa yazid ibn harun mun ruwaito shi daga ta hanyar sa'id ibn mansur da kuma yazid ibn harun da zaid ibn al habbab daga nuh ibn qais wannan ibn kasir ne shi kawo shi a cikin tafsir nashi a daidai tafsir wannan aya din ta inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi sannan kuma shi ma nasiruddin al-albani a cikin littafin nashi na sifatu salatul nabi shi ma ya kawo wanga salatin na sayyidina ali mai al-fatih lima ubul qatib da ba sabaka ciki yace kuma akaraja hudabarani in shi albani yace dabarani ya ruwaito shi bi isnadin laysa bihi ba'sun kuma yace da isnadin wanda ba ne shi gare shi kuma kaga kenan sai wanda yace kuma a isnadin nashi ai kila akwai matsala to shi dai albani yace bi isnadin laysa bihi ba'sun agro to shi da isnadi wanda ba ne shi gare shi kaga kenan ashe salati ga manzo Allah sallama da salati wanda ba salatul ibrahimi ba malaman duniyar musulunci wanda shi shugabannin addini amma su san da haka nan din amma wanda baki ciki to su dai ba san da shi amma dai wato malamai sun tabbatar da cewa za a iya manzo Allah sallama salatin daga sahabbai har zuwa nan kasa cewa zaka iya yin sigogin salati ga manzo Allah sallama suna nan da yawa to kuma don ƙara ganewa ana ƙara kawo wani sigogin salati shi Nasiruddin Albani a littafin nashi na sifatu salatin nabi sai ya ce wa qara zakar shafi'iyyatu anna rajulan law halafa lay salli an nabi sallallahu alaihi wasallam afdala salati fa tariqul barri an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wa saha an dhikrihi al-ghafiluna sai ya ce watan shafi'awa malaman matan mazhab imam shafi'i kenan sun ce inda mutun zai rinci da Allah ya ce wallahi zan yi ma annabi salati sai nawa annabi salati da salatin da yake kowani salati sun kace to in mutun yayin wannan rantsuwa to hanyar da za a yi kubuta daga wannan rantsuwa sai yayin ga salati din Allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu zakiruna wasa ha an zikirul gafiruna ya ce wanga salatin shi zaka yi in kai to kai salatin da yake kowani lada su san da salatin ibrahim hako amma kuma sun ka faɗa haka kuma gashi imam albani ne yake kawo magana ce kaga ashe kenan watan salati wanda ba na ibrahim duk ana yin su sannan sai ya ce amma imam an-nawawi shi kuma abin da ya ce abin da ya kamata dai mutun ya ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim har zuwa ƙarshe sai ya ce shi albani ne amma waqad ta'aqqabahu jama'atu min al-muta'akhirin bi annahu laysa fil kayfiyyatayn mazkuratayn ما يدل على ثبوت الافضليه فيما في 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 ا sun kace min haisun naqli sun kace sai yace amma fa jama'a daga cikin malamai sun ce mai mamun nawai a ko alama sun kace to ai wadanga kai fiwon guda biyu da wanga da ya kawo na salatul ibrahim din da wancan na wanda ba shi din ba sai sun kace gaba dai ta wajen ciratowa dai daga hadisi daga manzo Allah sallama a ce annabi ya ce salati kaza shi yake daraja da fadala to ba a samu ba a ruwaito ba kaga yanzu wanda zai rike wake nan shi ya rike wuta ce salati bai mishi yake kowa ne to ba a ruwaito ba inji albani saboda aka ce ba a ruwaito haka nan din ba sai sun ka ce amma wa amma min haisul ma'ana sun ka ce amma ta wajen ma'ana aka kalli ma'ana shi salati din to fal afdaliyatu fikun zahiratun fil awwali ga wancan na farko din ta zama ga hili in ga ma'ana za a kalla to wancan na farkon nan na cewa allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wasaha an zikirul gafiluna to in aka kalli ta wajen ma'ana to shi yake kuma haka Nasiruddin Albani ya kawo a cikin wato littafin nashi na sifatu salatul nabi din sannan kuma sai bayan wannan kuma sai dawo da yake maganganu suna da yawa din amma dai sai ya ce kuma wato yanda ya kamata ba a so mutun ya tsaya ga salati kala guda ɗaya ba shi kina ce shi kidai kai ba yace a kamar wanda ka san wani tahiyya ana so mutun a ce ya eh wasu kala daban kuma ana yi haka nan shi ma wurin salati shi ma haka nan aka so yace don hakan ga ya zo da yawa amma yace mutun ya rike watan siga guda ɗaya yace zalika bid'atun fid din bid'atun shi addini ka rike salati guda ɗaya ka rike shi kadai ka ci shi kadai zaka kenan ka rike salati guda na ibrahim shi kadai kawai wurin albani shi mutun ya zama dan bid'a kenan dan yace bid'atun fid din yace wa inna masunnatu an yaqula hadha taratan wa hadha taratan yace abinda aka mata dai wani lokaci ka yawan can wani lokaci kuma ka yawan can kala yace shi ya kamata shine abin da ya dace wannan da aka yi fada a cikin babi ne kan magana harkar tahiyya ne a wajen magana sigogin salati kuma duk inda abin yake ya kawo shi ne wato wurin yaki da wani abu ne saboda abin da yake yaki shi yana yaki ne da in ka zo wajen salati kakkace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wurin yakin da kalmar ta sai da nan kaka ci sai da wurin salati nan ne da zo wannan ga salati ko kuma sai da sai an ba mu gusuri ba saboda kaga sai sai zubo su sai ci in ka diba da wannan salati gaba da ba inda an kaci sai da nan ciki kada dalilin da saka wasu din to mu da kota ina da alhamdulillah da mun karu da shi ne kware da gaske saboda an ji da yanzu abinda mun ka fahimta ciki a shi ana yin salati wanda ba salatu da ibrahim bace ba saboda haka gashi an sabo daga sahabbai radiyallahu anhum kuma shi yasa kaga shi Usman bin Affan yana da dalailu shi ma na salati kasan shi ma shi Usman bin Affan sufi ne yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dalailu nashi wanda ciki ya kawo salatai su ma da yawa kuma ciki ma har da salatul fatiha ma ya kawo shi gaba dayanta tun da farkon ta karshen ta har da ita shi Sheikh Usman dan Fodi ya kawo a cikin littafin nashi na dalailu din yana da kyau a ce mutai hakuri a same shi ne ba bai ana iya samun shi saboda haka watan shi ya kawo shi a ciki kuma har da fadala ta ma ya fadi shi salatul fatiha din a cikin littafin nashi na dalailu din sannan kashi shi yasa shi Imam Ahmad Sawi sai ya ce kai sigogin salati dai suna nan da yawa yace wasiyagu salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam kasiratun la tuhsa yace ba su da iyaka kai ana magana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sigogin yace wa afdaluha ma zukira fihi lafzul alu yace amma wanda yafi wanda an gama da alayen manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi wasahaba yace kuma a gama da sahabbai shi ma zai fi yace man tamassaka bi ayyi sigatin minha hasada lahu alkhairul azim yace duk wanda ya riko da kowace irin kalar sigari na salati yace zai samu alheri mai yawan gaske babba mai girma Imam Ahmad Sawi saboda haka dai a takeice wato in ana magana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato sigogi suna nan birjit da yawa suna nan da yawa saboda haka shi yasa kaga wato yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ji wa a cirgima a ci ai salati kala guda daya kai shikenan ba haka nan bane yanzu dai an da ji wannan daga hadi ba littafin sufi wani guda da an kauce duk littafin da malamai malamai marwata hadisai da sauransu su ne suka kawo da kuma malaman tafsiri kamar yadda su dan su yi sun burge ni kwarai da gaske Ibn Kathir ya burge ni sosai da gaske akan wannan wuri shi yasa kaji na ce ba ku wato kamar kana karatu wani tafsiri na wani sufi a daidai wannan aya da ya taro yan hadisai kuma nan ne wa ebuwa ne akai ba wai duka iyaka abin kenan ba a'a amma dai insha Allah dai gurgurdu dai insha Allah an dan haska kaji an fahimci wannan abu tunda aya ne take nan guda kuma mun kauce ta sai ba mu shekaru shi yasa kaga an ka dan ja numfashi an kai wannan jawabi din saboda haka kuma ga lokaci yayi dan haka zamu kwana da sai dai gobe insha Allah sai mu dola muna fatan inda muka daidai Allah karba muna kula kuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ma mu iko gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya tabbata mana ya bamu dukkanin ibadun da muke gabatarwa Allah ya karba muna muna roƙon Allah ya mana jagoranci cikin dukkan lamura baki daya ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.